This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hatis Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 2 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su. Habi zo makanin labarai.
To Sarfilu, ma'aikatar lafiyar kasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon. Shugaban gwamnatin Jamus ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine. Yan sandan Georgia sun cafke wani fitaccen dan adawa da sanyin safiyar Litinin din nan bayan da suka yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai saka hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar kin jinin gwamnati.
To Allah ya kyauta kanin labaran duniya kenan aka saurara. Cikin shirin za a yi cewa hedkwatar tsaron Najeriya ta ce wasu komandojin ƴan ta'addan da ke cikin jerin waɗanda take neman ruwa a Jallu sun miƙa wuya a yankin tsakiyar Najeriya.
Don haka wannan miƙa wuya da gungun ƴan ta'adda suke yi la shakka fihi babbar shaida ce ta cewa Allah ya karbi addu'ar ƴan Najeriya. In Allah ya yarda za a samu zaman lafiya wannan.
Haka kuma za a ji cewa yayin da zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar dokokin gane ke ƙara gabatowa, batun neman rinjaye a majalisa ga jam'iyyar da za ta yi nasara a zaɓen shugaban ƙasa shi ya ɗauki hankali.
Kamfen da ake yi duka duk fatin gargaba suke ciki special MDs da MPP irin suna kan parliament ɗin majalisa sosai domin duk suna son su yi nasara.
To sai a biyo mu cikin shirin domin yin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai an fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar lafiyar kasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon. Yayin da rundunar sojan Lebanon ta ce wani hari na Isra'ila kuma ya jikkata wani soja a ɓangaren gabashin ƙasar. Nan take da rundunar sojan Isra'ila bata ce komai kan har-haren ba. Har-haren na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da Isra'ila da Hamas suka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda ta kai ga dakatar da faɗan da aka shafa tsawon watanni 14 ana gwabzawa da ya ɓarke bayan harin da Hamas abokiyar Hezbollah ta kai kan Isra'ila. Yayin wancan harin nata, Hamas ta kashe kusan mutum 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250. Har yanzu akwai kusan mutum 100 da ake garkuwa da su a zirin Gaza, yayin da kusan kashi 1/3 ake tsammanin sun mutu. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine a lokacin da ya yi alkawarin tallafawa kasar a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Litinin. Scholz ya ce Ukraine za ta iya dogara da Jamus kuma ziyarar tasa na da nufin karfafa wannan alkawari. Ya ce a wannan watan ne za a kai sabbin kayan aikin soja zuwa kasar Ukraine. Ziyarar na zuwa ne yayin da ake jefa ayar tambaya kan makomar taimakon kasashen yamma ga Ukraine, yayin da Amurka ke shirin canja shugabancin kasar a watan Janairu mai zuwa. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan Georgia sun cafke wani fitaccen dan adawa da sanyin safiyar Litinin din nan bayan da suka yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai saka hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar kin jinin gwamnati da suka yi gangami a wajen majalisar dokokin ƙasa a dare na 4 a jere. Zanga-zangar ta biyo bayan sanarwar da gwamnati ta bayar a makon jiya cewa ta dakatar da tattaunawa kan batun shiga ƙungiyar Tarayyar Turai. Masu suka na ɗaukar wannan a matsayin tabbacin cewa ƙasar Rasha ce ke sawa ana watsi da manufofin yammacin duniya, zargin da jam'iyya mai mulki ta ƙaryata. Jam'iyyar Coalition for Change, babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar, ta faɗa a wani saƙo da ta wallafa a shafin X cewa ɗaya daga cikin shugabanninta mai suna Zurab Jafarzi, 'yan sanda sun kama shi a lokacin da yake barin zanga-zangar.
To nan ba da jima ba, Hafi zai sake damuna da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, kasa da sa'o'i 44 da gwamnatin Obasanjo na jihar Kaduna ya karbo su yan ta'addar da suka mika wuya. Ita ma hedkwatar tsaron Najeriya ta ce wasu komandojin yan ta'addan da ke cikin jerin waɗanda take neman ruwa a Jallo sun mika wuya a yankin tsakiyar Najeriya. Daga Abuja, Hassan Maina kaina ya aika mana da wannan rahoton.
The troops will recover the surrendering.
Daraktan sashin tattara bayanai kan irin arangamar da Dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ke karin bayani akan yadda wasu yan ta'adda ke ta mika wuya a shiyar jihohin tsakiyar Najeriya, inda manya-manyan jigogin ta'addanci a yankin suka yi saranda suka kuma mika wuya biyo bayan ruwan wuta da sojojin ke yi da kuma kokarin da masu ruwa da tsaki ke yi na magantuwa da bijirarun. A cikin dai manyan komandojin da suka mika wuya yan ta'adda sun hada da Yellow Jam Bros, Alhaji Malam Ardo Idi da aka musani da Alhaji Lawal, Lawal Kwalba, Salkido, Yellow Ibrahim, Gana'i da kuma Babangida. Har yanzu kuma ana ta gurguza karfin yan ta'addan da kuma tsinke igiyar tasirin su a duka sassan kasar
across the country.
Kalaman Manjo General Edward Buba na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Tuni kuma kungiyar makiyaya ta kulan Allah ta kasa, wato Kakran, ta yi marabana ne da wannan mataki na yan ta'adda na mika wuya, wanda ta ce wannan zai bude kofar samun zaman lafiya da lumana, kamar yadda shugabanta na kasa Khalil Muhammad Bello ke shaida min.
Da ba da shawarwari kullum mu mahangar mu cewa muke babbar hanyar samun zaman lafiya ba mai dorewa ba mai ba wai zaman lafiyan da yau a zauna lafiya gobe kuma a tashi a tada zaune tsaye ba, shine ta fiskar salama maslaha a gano tushen matsaloli a wurare su. Dan haka wannan mi kauya da gungun yan ta'adda suke yi la shakka fihi babbar shaida ce ta cewa Allah ya karbi addu'ar yan Najeriya. In Allah ya yarda, in Allah ya yarda za a samu zaman lafiya, wannan ba ma taimaka ba ya taimaka, domin ko yanzu zai sa dewa daga cikin su su kareya su kuma mika wuya, gadin gigga gagga daga cikin su suna mika wuya kar a bar su a baya. Wannan din babbar rahama ce ko babban alkhairi ne, kuma insha Allah zai taimaka, kuma karin taimaka ma na tabbata za su taimaka wajen samar da zaman lafiya.
Ganin yadda yan bindigar suka mika wuya a daidai lokacin da sojojin kasar ke ta musu ruwan wuta a sansanonin su, wasu na ganin kamar wannan mika wuya sun yi ne ba dan Allah ba, sananin ganin wahala ne. To kome masana ke cewa kan haka, Air Commodore Babagama mai ritaya na daga cikin masu sharhi kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Amma dai yanzu tunda sun kawo kansu ko da barin wuta ko babu barin wuta, tunda dai har sun kawo kansu sai a zauna da su, sai a ga inda za a taimake su kuma domin kasa ta zauna lafiya.
To ko wannan mika wuya da yan ta'addan suka yi zai taimaka wurin kawo zaman lafiya? Tambayar kenan da nayi wa mai bibiyar al'amarin tsaro Basharu Altine Goyawa Isa.
Wato babban matsalar da ake samu na ainihin to babban yan ada suna mika waya, kuma daga baya ana samun matsala shine abubuwa guda biyu ne. Na dai dai dukan alƙawullan da aka yi da su waɗanda aka ce za a cika musu dubin wannan tuba, to wajibi ne gwamnati ta tabbatar da shi, ta cika musu waɗannan alƙawulla kuma a inganta rayuwarsu da mutuncin su da illinsu. Wajibi ne kuma idan mutum ya tuba a yarda da shi. An goma daga cikin al'umma da rashin yarda daga ainihin ita gwamnatin kanta ta kan sa a waye gari, kuma duk wanda ya tuba ga wani rona abin ta'addanci kaga ya koma.
Yanzu dai abin jira gane shine ko wannan mika wuya da waɗannan manyan komandojin yan ta'adda suka yi a yankin tsakiyar Najeriya zai taimaka wurin samar da zaman lafiya da tsaro a wannan yanki. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina kaina, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz zai rada mana da ƙarshen labaran duniya.
Saurin wargajewa da sojojin gwamnatin Siriya ke yi a ciki da wajen birni na biyu mafi girma a kasar Aleppo ya bayo masu lura da al'amura mamaki, hakan na tasiri sosai a sassan kasar da yake magana cikin harshen Larabci. Wani mai sharhi kan al'amuran Siriya, mazauni mai suna Rami Abdulrahman, ya ce
Iran wani lishiyatiha fatimiyun gai fatimiyun insahaba.
Rami ya ce dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun janye daga yankin ne bayan da wani jirgi mara matuki ya kai musu hari tare da kawayensu da suka hada da dakarun Hezbollah da dakarun sa kai na Shi'a na Iraki waɗanda suka fice tare da su. To amma Joshua Landis, shugaban sashin binciken harkokin gabas ta tsakiya a jami'ar Oklahoma, ya gaya ma muryar Amurka cewa
I'm sure Turkey wanted to
Joshua Landis ya ce, na tabbata Turkiya na son ta ci mutuncin Assad, sannan ta tilasta shi dawowa kan teburin tattaunawa, amma a fili an shirya ne gaba daya, wanda ba na tunanin wani ya yi tsammanin faruwarsa. Daga ƙarshe, ƙasar Malaysia ta buƙaci kamfanonin ƙasar China da su guji amfani da ita a matsayin wani tushe na sake tambarin kayayyaki don kaucewa harajin Amurka, kamar yadda mataimakin ministan cinikayya ya faɗa a yau Litinin, yayin da ake ƙara takunkuman hana fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma damuwar yakin cinikayya tsakanin Amurka da China. Ana sa ran Washington za ta ci gaba da ƙara daƙile fitar da mahaɗin ƙwaƙwalwar kwamfuta zuwa ga wasu masu kera kayayyaki na China da sayarwa da wasu kayan da suka hada da kayayyaki da aka kera a Malaysia, Singapore da Taiwan, kamar yadda majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Malaysia ita ce babbar mai hada mahadin kwakwalwar kwamfuta a masana'antar, tana da kashi 13 cikin 100 na gwaji da hadawa a duniya, sannan ana ganin an sanya shi da kyau don ci gaba da kasuwanci a fannin, yayin da kamfanonin China masu hada chip ke fadada bukatar hadawa a kasashen waje. Karshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Babalake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da zaben shugaban kasa da ƴan majalisun dokokin Ghana ke karatowa, batun neman barin jaya a majalisa da jam'iyyar da za ta yi nasara a zaben shugaban kasa na cigaban daukan hankulan masu ruwa da tsaki, la'akari da kalubalen da majalisar dokokin ne yanzu ke fuskanta wajen yanke wasu shawarwari. Manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da NPP da NDC duk suna da wakilai 37, abin da ya haifar da cikas wajen yanke shawara a majalisar ta yanzu. Wakilin Mahazam Adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton.
Majalisar dokokin kasar Ghana na da wakilai 275, kuma kowane shugaban kasa na bukatan goyin bayan wakilai masu rinjayi domin inganta tsare-tsaren gwamnatinsa. To sai dai majalisar dokokin kasar na yanzu ta fuskanci kalubale da dama sakamakon kusanci na yawan ƴan majalisa tsakanin jam'iyyun siyasa a kasar. Jam'iyyar NPP mai mulki na da wakilai 137, kazalika NDC mai adawa na da 137. Hakan dai ya sa manya-manyan jam'iyyun siyasan sun da kira ga magoya bayan su da su yi kokarin marawa ƴan takarar wakiltan jam'iyyar su baya a zaben da za a kaddamar a bana, domin kaucewa jinkiri irin wanda aka fuskanta wajen yanke shawarwari a sabuwar majalisa da za a kafa nan da wata ɗaya bayan babban zabe da ke tafe. Wata cibiyar bincike ta Global Info Analytics da ke Accra ta yi hasashen samun nasarar majalisar dokoki ga jam'iyyar NDC mai adawa a zaben da za a yi a ranar 7 ga watan Disamba din nan, inda take cewa jam'iyyar NDC za ta lashe kusan kujeru 150 a cikin kujeru 275 a majalisar. Musa Dankwa shine director cibiyar.
In ka duba polls na muka yi cikin 275 constituencies in Ghana, da muka duba mun gan kamar indai za a yi zaben NDC ta samu kujeru 150, sa'annan NPP sun samu 69, daya cikin su ma tsammani kuma ya je independent candidate, sa'annan 26 dai ba mu san inda zai je ba, ko kowa ya yi win wannan seat. Idan ka duba at the moment muna tsammani kamar NDC sun form majority in parliament.
Duk da yin na'am da wannan hasashen, jam'iyyar NPP mai mulki na ganin NDC ba za ta iya lashe yawan kujeru a majalisar ba. Inji Yusuf Fafana, jami'in sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP.
Mu dai kowane dai opinion poll da za a yi mu muna kamawa mu yi aiki da shi, domin partin mun believe kan wannan ababe, kuma mun san kamar da shi ne demokrasiya za ta samu cin gaba. Amma abinda ke ciki ne kaga ka san mu ka san Ghana yau yanda take, ba wani lokaci da zai zo da NDC zai samu majority in parliament again, never again.
To sai dai dangane da kongabukun baya da aka fuskanta a majalisar dokokin kasar na yanzu, ya sanya masu sharhi jaddada muhimmancin samun yawan kujeru a majalisar ga kowace jam'iyya da za ta yi nasara a zaben shugaban kasa, wanda zai ba ta damar tafiyar da ayyukanta ba da wani tsaiko ba. Inji Isa Abdulsalam.
So shi duk gwamnati ne ke kamfe doka, kamar hankalin shi kuma yana kan ɗan majalisar sosai, musamman abin da ya faru da wanga parliament da za ta kusa expire, ga tun ga gidan majalisa da ya samu hannun parliament mutum da ya kawai ke sake parliament ya bar mun ga irin matsalolin da gwamnati ta samu wurin zatar da dogokin da saboda shi campaign da ake yi duka duk partin ga duka suke ciki special MPs din PP irin su na kan parliament din majalisa sosai
baban Lami Abu Sadat tsohon wakilin jam'iyyar NDC a majalisar dokokin kasar ya ce karancin wakilai ga gwamnati mai ci na janyo koma baya sosai a don haka suna da awar zabar shugaba da wakili karkashin jam'iyya guda
abin da yake akwai ne in ya zama to kai ne president ko ku shugaban kasa a cikin parliament in baka da majority members of parliament na tsammani abu zai maka karfi kware da gaske amma in ya zama to kana da majority MPs members of parliament a cikin parliament na tsammani komai ka dai zo maka sauƙaƙe
to sai dai babban kalubale da za a fuskanta a zaben bana ita ce saya kuri'ar mutane abinda cibiyar bincike ta Global Info Analytics ta ce babban barazana ce ga demokradiyyar kasar halin yanzu dai hukumar zaben kasar ta bayyana cewa ta shirya saf domin shirya sahihin zabe Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
To a gaida Hamza Adam, to daga Ghana bari mu koma Najeriya, inda bincike ya nuna cewa an samu aikata ayyukan cin zarafin mata da yara maza da yawansu ya kai sama da 27,000 iri daban-daban a faɗin ƙasar, wanda daga ciki 1,145 suke da muni, inda aka hukunta mutane 393 saboda aikata cin zarafin mutanen. Wakilin Abdulrahman Muhammad na ɗauke da wannan rahoton.
Bisa la'akari da yawan alƙaluman da gwamnatin Najeriya ta bayar game da cin zarafin mata da maza a ƙasar wannan yanayi ya tilasta gwamnatocin jihohin ƙasar daukan matakan dakilewa ko kuma rage yawan aikar cin zarafin bil'adama baya ga gurfanar da masu aikata cin zarafin mutane gaban shari'a da hukumomin ke yi har ila yau gwamnatocin sun samar da cibiyoyin kulawa da lafiyar mutanen da aka ciwa zarafin a jihar Bauchi ga misali Kungiyar Action Aid mai zaman kanta ta wallafa cewa an samu yawaitar cin zarafin mata da ya kai guda 253 iri daban-daban. Wani gidan gwamnan jihar Bauchi Dr. Aisha Bala Abdulkadir Muhammad ta yi ƙarin bayani kan matakan da aka ɗauka akan masu cin zarafin mata da yara ta kuma fara da bayyana ire-iren cin zarafin mata da aka yi.
In kuma an samu cin zarafi na ƙananan yara komin dare akwai telefon number all the members din komin dare aka kira da su da police za su tafi. Mun riga da mun buɗe akwai wuri a asibiti safe space daga an samu irin wannan matsala abinda ake gaggawa shine maza kai mutumin da aka yi masa fadin ko yarinya ko namiji wanda in aka yi masa fadi dan har maza ma ana samu wanda aka yi ludu da su dan yawanci abin yafi taba mutanen kauye da kuma talakawa da kuma rashin sani ilimi yanzu kes din da muke da shi akwai wanda yarinya da muke da tana aji a zaune akwai inda muka ajiye ta babanta ne mata ciki sau biyu yaya biyu tana tare da su wallahi akwai wanda kuma yanzu haka muna tare da ita kuma uwarta ce take kawo mazan suke kwana da ita wanda har takan je ma wudajen bokaye ta nemo magani a sa mai ya daura mai yarinyar domin ta zama tana da karfin da a rana za ta iya kwanciya da ɗan namiji sau biyar
idan muka waiwaci jihar Gombe makwabciyar jihar Bauchi bayanai sun nuna cewa an sami cin zarafin mata da yara kimanin 388 a bangaren mata a yayin da a bangaren maza an samu guda 144 Kwamishinan harkokin mata a jihar Gombe, Malama Asamau Iganus, ta yi bayani a hukumance a wajen taron gangamin faɗakarwa da ofishin ta gudanar a Gombe.
Sako na ga wanda suke aikata laifin shine kowa ya san akwai doka. Dokan nan kuma ba ruwanta da ba komin girma tsayinka, komin shekarunka, ba maganan goyewa. A sani akwai doka kuma in Allah ya da zamu bi kadu.
Shi dai cin zarafin mata da yara abu ne da ya zama ruwan dare a jihohin Najeriya. Ba babba ba yaro. Abdulrahman Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulrahman Muhammad wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu anan Washington DC agogon muna cewa karfe 10:19 na safe yanzu kuma sai shirin
ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwaro kokayen mushinku.
Masararo assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo ku hirar da muka yi ne da uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi Dr. Aisha Bala Muhammad game da wata cibiyarta mai suna Al Muhibbat Foundation dake taimakawa matan aure wajen samun musu da ilimi da kuma wata jami'a ta koyan karatu daga gida irin ta farko a arewacin Najeriya. Za mu dan koma baya domin jin ko wadanne irin kalubale kungiyar Al Muhibbat ke fuskanta musamman ganin ana mu'amala ne da matan aure a matsayin dalibai.
Ganin jin dadin karatu da yanda nakan iya expressing din kaina duk da turancin bai kai ga yanda muke so ya samu batun da koyaushe Hausa ake yi kuma baka fara shi da farko ba wato alhamdulillah wannan shi ya jawo hankali na cikin foundation ina sai naga cewa ya kamata mu bude makarantu wa matan aure wanda muka fara da alkalin local government muka fara da district view a Duguri district da kuma Pali district daga nan kuma muka shiga Kirfi inda ake karantar da mata karatun Arabic da kuma karatun Boko sai muka yi collaboration da Basami su ne za su yi interview wa malaman mu ko muna biyan su allowance muna daukan malamai a garin waɗanda suka yi retire sai su dinga karantar da su kwanan nan ma za mu je ai graduation din mu su insha Allah kalubale da su matan zan ce saboda dadin karatun in time din da almuhibban ta diba shekara guda amma ba sa yadda su fita dole haka nake sake hakuri da bar su cewa su yanzu ka fara jin dadi wanda bata san e ba ko bata san alifin ba un ba ga karatun Hausa ga su suna sanin farillan sallah alwala sunnuwa farillan wanka duk waina abubuwa muna da kalubale wanda shi yake jawo mana fitinu da yawa a kasar mu Najeriya iyaye mata ba su karatu balle su karanta da yayin su tarbiyyar da damu iyayen mu suka ba mu da dan little karatun da suka yi yanzu shi babu shi ma a kauye saboda ni tunda na fito a kauye ina da dangi a kauye ina alaka da su ina zama da su in tambaye su so duk wa'in su fitinu da yawa yawanci gaskiya rashin ilimi ba mu da wayewa ha mutanen mu kuma a daya da nake gani shekarun baya yawanci da an yi ta akan koma gida kaga mutane suna bada volunteering a taimako wa mutane amma yanzu babu shi so sai mutanen banza suna amfani da wannan opportunity suna zuwa suna recruiting yaran ma ciki so shi yasa naga cewa in aka bada ilimi ma uwa to lalle za ta taimaka ma danta kuma za ta tabbatar da cewa lalle yarinyarta ta san abin da take ko danta ya san abin da yake.
Thank you very much. Kin shiga karatu a lokacin kin girma sosai to ya in kike da kanki a tsakankanin yara ya wani irin tunani da kuma kalubalen da kika fuskanta shi?
Ai makaranta da yara in na tuna sai dai ita dariya saboda su yara ba za ka hana su abin da suke yi ba inda lokacin da zan shiga form 1 zan ce ina da dan da yana wajen aji a wajen kusan aji 5 kenan ko a class 5 da haka abubuwa da yawa za su wanda zai kowa din da ya secondary school ya sai yanda ake fama da yara za su yi abin da bai dace ba malamin ya zo zai ba mu punishment tare wani zai zo wata ran ma ya ce a shiga karkashin desk a yi kukan akuya wani zai ce a fita ya yi kaza dole haka za a yi tun da dama already an gaya mu ni kuma da gaske ina son yi karatu so irin wayannan abubuwa duka da sauransu yana nan akwai wani lokaci da wani malami da ya shigo ya ce shi zai koyar da mu a manajin a ni ce farkon fara daga hannu tun da ban iya turancin sosai ba amma na san ina da yaya manaja abin da na fara gaya masa kawai cewa na ce masa management is a manager who can manage him morning da ban wannan abin yara ya kai ga cewa sun fi ya kai wata suna tsokana na an gane so Aisha ya management is a manager who's management money in the bank so amma tun da yake ina son karatun baya damuna haka za a yi tai mu dai muna gefe mun san cewa mu manya ne ko mu ta nuna musu ma cewa wai su wanda suka sani sun san matan aure ne musamman ma wai su teachers sun wai suka waye mu ne a ciki suke koyar da suke koyar da mu so amma dai tun da abin da ya kai ni nemi ilimin ne bai taba damuna
ke ce na farko za mu ce a arewa wanda yake muka ga kin samu kin assasa jami'a ta Al Muhibba ko mai gida ne yake magana ke ko kun je
wallahi wannan makaranta university to shine zai shi ya taimaka min tun da shi ya taimaka min na fara karatu sanin karatun da muhimmancin sa ya kawo ga sha'awan da ake ta taimakon mutane yanda za a ilmantar da su kuma Allah ya hada ni da ma'aikata na gari masu ilimi wanda ina da nawa idea su kuma za su yi implementing har ya kai ga mun fara da maganan Al-Muhibba Institute of ICT and Entrepreneur muna wannan ne sai kuma aka zo ta cewa gwamnatin tarayya tana son ta bude more of open university saboda a rage cost of zuwa makaranta da musamman matan aure da suke farawa don tafiya yanzu makaranta a gidanka za ka yi shi sai kawai muka yi chipping in cikin ikon Allah waɗansu sun yi applying over 10 years wani 15 years mai gidan ma bai san mun yi wani abu sai ranar da aka ga ya gani da license wanda za ku ga hotonsa an ɗauka an gani bai taɓa ɗauka cewa mun kai wannan ba kafin shi akwai wani training na ICT wanda sanatoci su suka zo garin nan suka zo suka duba kuma suka tabbatar da cewa mu ne kaɗai a arewacin Najeriya ko a Najeriya a arewa dai mu muke da wannan certification authorizing center sai kuma a Lagos da aka ce aka yi wanda suka zo suka yi authorizing suka tabbatar wanda yanzu haka muna ta kokari ana ta training wa ma'aikata inda komai zai koma tun da mun shiga era na digital and alhamdulillah shi mai gida yana bara ana training mu kuma sun ba mu shi a subsidy under the Al-Muhibba Foundation wanda in aka zo ICT of Bureau na teachers za su ba su free training daga nan kafin a tura ka don gaskiya ba ka yi aiki na ICT ba ma ba za ka iya tunda ba abu ne na wani maganan ciwa-ciwa ba abu ne da kai da kana yi yana tura maka in lokacin exam ne kana yi suna sendin maka appoint ɗinka wai na abubuwa ne da members sun mu da sauransu shi kuma duk abin da ya ga dai za a yi na ci gaba zai taya mu da addu'a zai taya mu da nashi taimako a matsayin sa na mai gida yana yi mana alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi
to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin mu na Bauchi Abdulrahman Muhammad da kuma uwar gidan gwamnatin jihar Bauchi Dr. Aisha Bala Muhammad da ke zama shugabar gudanarwar jami'ar koyarwa da gida da ake kira Al-Muhibba irin su da farko a arewacin Najeriya da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ladies Creation baban gida Spring Kitchen a huta lafiya sai wani mako
tan hakika ba da tangarda ba
to a gaida baban gida Jibrin yanzu kuma a lokacin da zamu kawo muku wasu daga cikin sakon da ku masu roƙo ya aika mana ta email
Yau filin zai fara ne da sakon Sama'il Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar mai cewa muna yabawa dan majalisar dattawa mai wakiltar Borno ta Kudu Sanata Ali Ndumi a bisa matakin sa na dagewa kan kin amincewa da kudirin haraji hakika Sanata Ali Ndumi ya cancanci yabo domin ba a karin farko bane Sanata Ndumi ke tsayawa kai da fata wajen kare talakawan kasar mu Najeriya a majalisa Allah ya masa jagora amin sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau mai cewa dangane da batun dokar nan ta haraji da shugaba Tinubu ke so dole ya kakaba mana to ya kamata ya sani cewa ba fushi kadai ya zabi kanshi ba da karfin kurkun talakawa ya kai wurin nan dan haka tunda sun ce ba sa so a watsar da ita Sako ne biye na haɗin gwiwa ne daga Musa Malam Indu Kazawai Niger tare da Sanusi Madatai da Garbu Kazawai da Mansur Abdu Tela Kazawai Niger masu cewa a gaskiya wannan ziyarar aiki da jami'an gwamnatin Rasha suka yi a kasar mu Niger abun a yaba ne fatan mu dai ta zama mai amfani ga al'ummar Niger
to madalla yanzu kuma ga hafi ziyara mana da shirin mu na ƙarshe
Ma'aikatar lafiyar kasar Lebanon ta ce wani hari da Isra'ila ta kai a yau Litinin ya kashe mutum ɗaya a kudancin Lebanon yayin da rundunar sojin Lebanon ta ce wani hari na Isra'ila kuma ya jikkata wani soja a bangaren gabashin kasar. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya yi alkawarin bayar da taimakon dala miliyan 860 a matsayin taimakon soja ga Ukraine a lokacin da ya yi alkawarin tallafa wa kasar a ziyarar da ya kai birnin Kyiv a yau Litinin. Yan sandan jojiya sun cafke wani fitaccen dan adawa da sanyin safiyar Litinin din nan bayan da suka yi amfani da ruwan zafi da hayaki mai saka hawaye wajen tarwatsa masu zanga zangar kin jinin gwamnati da suka yi gangami a wajen majalisar dokokin kasar a dare na hudu a jere.
To madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu sai a zirtafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan Amadin Muhammad Hatis Baballe da ya tayani kawo muku shirin na yanzu sai kuma Fiona Mai nan dudu wanda ta hada shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu ne Mr. Cedric. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumel ke cewa assalamu alaikum.